Sadiq Saleh's production.
Kina yawaita kula da ni abinda ban san shi baki.